yafani saboda ana godiya da gabbai, ana godiya da baki, ana godiya ma da zuci, amma yabo da baki kawai ake alhamdulillah. Sai dai shi kuma yafi fadi ta bangaren abin da yake sauka a kai. Yabo ko da mutum mai da lafiya ne aka ce mishi ya jiki sai ce alhamdulillah, in kuma lafiyar shi lauma ya ce abinci ya koshi aka ce ya kako sai ce alhamdulillah, to ya fi fadi ta bangaren ta nan bangaren. Sai malam ya kawo mana bayanin Abu Nafs Ismail bin Hamad al-Jauhari wanda ya ce to banda wannan kuma akwai wani kalma na madahu kwarzantawa, ya ce shi kuma ya fi su fadi, ya fi su fadi. Amma dai waɗannan guda biyu shi ne za ka iske asali as-salafu wal-khalafu suke tsayawa a kai. Shi kuma wani mutaakhiruna ne cikin malaman zamanin baya-baya, ‘yan baya-baya ce na magabata akwai kalman da ba su ƙara ba, madahu ba su yi talilinta ba sai ya ƙara ta. Sai mu tashi zikiru a ƙawalin salaf ko? Zantuttukan salaf as-salafu salih filhamdi game da abin da ake game da yabon nan. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص ورواه غيره ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي عمر بن الخطاب يتشم سيدنا علي بن أبي طالب وأصحابه عنده ya faɗo wannan maganar ne a fadarsa, wato ana zaune ga sayyidina Aliyu ga ɗalibai ga sahabbai kuma, ya ce la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafnaha, ya ce in an tambaye mu la ilaha illallah za mu yi cikakken bayani a kan shi, bayan fassara mun gane sabon da ke ciki. Wa subhanallah, kalman subhanallah tsarkake Allah, mun gane ma'anan shi, mun gane sabon da ke cikinsa. Wallahu akbar, Allah shi ne mafi girma, shi ma wannan Allahu akbar mun gane fassaran shi, mun gane sabon da ke cikinsa, shi ne kada arafna ha. Kuma alhamdulillah, to ya ba mu Allah fa la ilaha illallah ya fita, subhanallah ya fita, wallahu akbar ya fita, to alhamdulillah fa wani saƙo ne a ciki. Qala Ali, Ali suna ce mishi babul ilm, Ali bin Abi Talib, sayyidina Ali ya ce kalimatun ahabbaha Allah ta'ala li nafsi, ce saƙon da ke cikin alhamdulillah wata kalma ce wanda Allah ya fi son ma kansa da shi, inda ita wannan kalma ya fi kowa, yana son wannan kalma ta yabo gare shi. Waradiya hali nafsihi, ya yaddan ma kanshi a jingina mishi kalman hamdu, kalman yabo. Wa habba an tuqal, kuma ita ce kalman da ya fi so a faɗa. Kaga ai yanzu ko ɗan siyasa ne ɗan yona abu sai ta biyan kuɗi, can ma a faɗa, can ma a faɗa, can ma a faɗa, ya yi hanya daga gari kaza zuwa gari kaza, an yi rami daga gari kaza zuwa gari kaza, an yi kaza daga gari kaza zuwa gari kaza. Kaga ai yana so ne dan mene, dan a yabe shi. To shi kuma Allah da ya kasan fa, shi kuma wani date ne za a sa ran da za a fara yaban shi? To ba a sani ba dai. Shi ma wanda ya aikin shi ma Allah ya yi shi, to shi kuma yaushe za a fara yaban shi? Oho, shi dai Allah na son a ce alhamdulillah. Saboda haka ‘yan wawa, to wannan kalma tana da muhimmanci, shi sanya wani asari manzo Allah yake cewa a ce alhamdulillah ala kulli hali, shi ma yake cewa alhamdulillah ala kulli hali. Yawan faɗin alhamdulillah Allah na son shi, yana son wannan yawan faɗin wannan kalma. Wa qala ibn Abbas alhamdulillah kalimatu shukr, alhamdulillah ai kalman godiya ce, wa idza qala al abdu alhamdulillah idan bawa yace alhamdulillah qala shakarani abdi sai Allah yace bawa na ya gode ma rawahu ibni abi hatim ibn abi hatim da wannan akalin hadisi daga kalmomin azkar ya kamata mu kara dagewa yanda masallatai mu suka yi kanfa da zikirora to bayan wannan fadailul hamd sai mu tashi fadailul hamd mun samu fakara guda nan ko wancin bari mu samu koda heading din sai mu duba shi na sharhu masali jahili sai mu tashi fadailul hamd in yi minti 20 cikin jama'a shi wannan menene zamu karanta shi